This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Amurka ke sauraro kan mita 25.31 sekon mita 41 sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma Far'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai.
Prime Minister Masar Sharif Ismail ya tabbatar da faduwar wani jirgin Rasha na matafiya samfurin jet mai dauke da mutane 224. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa Bishkek na Kyrgyzstan, wanda shine yada zangonsa na farko a ziyarar kasashen tsakiyar Asia da yake yi. Sanan shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana shirin tsame kasar Burundi daga cikin jerin kasashen da ke amfana da shirin bada fifiko a cinikayya da Amurka.
A gaida Ibrahimu, nan zuwa jama'a ke sarin isar gawar marigayi mai martaba sarkin Borgo Alhaji Halliru Dan Toro a Najeriya, inda gobe da safe da ai janayyarsa. Muna tafi da rahoto daga jihar Neja. A jihar Bauchi kuma gwamna Muhammad Abubakar ya ce sun daidaita da wani kamfanin mai na kasar Rasha kan ya zo ya gudanar da aikin bincike man fetur a cikin jihar. Akwai mu tafi da filin amsoshin tambayoyinku, to amma duk sai a bayan kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Masar Sharif Ismail ya tabbatar da faduwar wani jirgin Rasha na matafiya samfurin jet mai dauke da mutane 224 kasa da rabin sa'a guda bayan da jirgin ya tashi daga birnin shakatawar nan na Sharm el-Sheikh kan hanyarsa ta zuwa gida a yau din nan Asabar. Rahotanni na nuna cewa dukkanin mutanen cikin jirgin sun halaka. Jirgin na Airbus mai lambar tafiya A-321 ya kama hanyar zuwa St. Petersburg ne dauke da yara 17 da yan yawon bude ido 217 da kuma ma'aikatan jirgin 7. Yan ayyukan agaji na Masar tuni da tuni suka isa wurin sun ce har sun fara zakulo gawarwaki daga tarkacen jirgin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana yau dinnan Lahadi a zaman ranar makokin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin. Hukumomin Masar sun ce jirgin ya rikito ne a wani wuri mai cike da tsaunuka wanda ake kiransa Hassana, mai tazarar kilomita 35 kudu da Al-Arish, birni mafi girma a yankin Sinai wanda ke daura da gabar tekun Mediterranean. Wani karamin kamfanin jirgin saman Rasha ne mai suna Kogalmavia, wanda kuma ake kiransa Kolabia ne ke da jirgin. Ba a san dalilin faduwar jirgin ba, ko da yake hukumomi sun ce ba harbo jirgin aka yi ba. Ya kasa tuntubar sashin kula da tashi da kuma saukar jirgi, ya kuma bace daga mahangar rada bayan ya kai mita 910 a sama koko 100 a sama. Wasu rahotanni na nuna cewa matukin jirgin ya kuka kan wata matsala ta hanyar sakon waya, sannan ya buƙaci sanin wuri mafi kusa na saukar jirgi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa Bishkek na Kyrgyzstan, wanda shine yada zangonsa na farko a ziyarar kasashen tsakiyar Asia da yake yi, inda kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam ke kiransa da yi magana kan yancin ɗan adam da yancin faɗin albarkacin baki. Kerry ya sauka babban birnin Kyrgyz ɗin ne a yau ɗin nan Asabar a ziyarar kwana guda, wanda shine na farko a ziyarar kwana guda da zai rinka kaiwa ƙasashen da suka haɗa da Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan da kuma Turkmenistan. Jami'an gwamnatin Amurka na bayyana ziyarar ta Kerry a matsayin wata hanya ta tabbatar ma yankin na tsakiyar Asiya cewa har yanzu dangantakarsu da Amurka na da ƙarfi, a daidai lokacin da dangantakar Amurka da makwabciyarsu wato Rasha ta yi tsami. to amma Kerry ya kuma yana kuma fuskantar matsalar lamba cewa yayi magana kan gazawar waɗannan ƙasashen na tsohuwar tarayyar Soviet. Senata Ben Cardin, wanda jigo ne a kwamitin majalisar dattawa kan harkokin waje, ya ake da wata wasiƙa ga Kerry jiya Juma'a, inda yake kiransa da ya buƙaci a saki fursunonin siyasa a kowace ƙasar da ya je. Ya buƙaci Kerry ya jaddada himmar da Amurka ke bayarwa wajen kare aƙidojin dimokuraɗiyya waɗanda duniya ta amince da su a dukkanin ƙasashe da kuma ministocin harkokin wajen ƙasashen da ya gana da su. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana shirin tsame ƙasar Burundi daga jerin ƙasashen da ke amfana da shirin ba da fifiko a cinikayya da Amurka saboda daɗa murƙushe 'yan adawar siyasa da ake yi a ƙasar. Tun bayan da shugaban ƙasar ta Burundi ya fara wa'adi na uku mai cike da takaddama, matakin na cire Burundi daga jerin ƙasashe masu amfana da shirin Africa Growth and Opportunity Act AGOA a taƙaice zai hana ƙasar ta Burundi kai kayan sayarwa Amurka ba tare da biyan haraji ba. Shugaba Obama ya ce tashin hankali da ke faruwa a Burundi ya daɗa ƙazanta yayin da yaƙin neman zaɓen da ya mai da shugaba Pierre Nkurunziza gadon mulki a farkon wannan shekarar ya yi tsanani. An sake zaɓen Nkurunziza bayan wata ƙuri'a da ɓangaren adawa ya ƙaurace mawa. Amurka da Tarayyar Turai sun ce wannan zaɓen bai inganta ba kuma babu adalci ciki. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za a tura wani ɗan rukuni na sojojin Amurka arewacin Siriya don su taimaka ma dakarun 'yan tawaye a yaƙinsu da 'yan ISIS. Tura wannan rukuni na soji zai zama karan farko da Amurka ta girke sojojin ƙasa a Siriya, waɗanda aikinsu bai tsaya kawai ga samami ko wani abu na musamman ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban ƙasar ya ba da umarnin a tura kimanin sojojin musamman 50 da za su rinka aiki da mayaƙa 'yan ƙasar bisa jagorancin gamayyar da Amurka ke jagoranta. Sojojin na Amurka za su shiga ƙasar ta Siriya cikin 'yan makonni masu zuwa, inda za su yi aiki da na tsawon da ba zai zarce kwanaki 60 ba ga kowane soji, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaro. A halin da ake ciki kuma, manyan ƙasashen da ke tattaunawa kan makomar Siriya a siyasance sun amince da wani tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zayyana, wanda ya haɗa da tattaunawa tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye, sannan ya tanaji tsagaita wuta amma kuma da ci gaba da kai hare-hare kan ƙungiyar 'yan ta'adda. An bayyana wannan shirin ne a wani taron manema labaran da aka kira jiya Juma'a, wanda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Staffan de Mistura suka kira. Hakan ya biyo bayan wata ganawa ta sa'o'i 7 kan Siriyar, wadda ta haɗa da jami'an diflomasiyya daga ƙasashe 17 da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Tarayyar Turai. Jami'ai sun ce masu taron sun amince su sake ganawa nan da sati 2. Kerry ya ce tattaunawar da ake yi a diflomasiyyance a Vienna ta ƙarfafa matakin sojin da Amurka ke ɗaukawa a Siriya. Kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce sojojin Amurka sun kai hari kan abin da ake ganin shi ne sansanin atisayen al-Qaida mafi girma da aka taɓa samu a yaƙin da aka shafe shekaru 14 ana yi a Afghanistan. General John Campbell ya gaya ma jaridar Washington Post cewa a labarin da aka buga jiya Juma'a cewa an kashe kimanin mayakan al-Qaida 160 a samaman da aka kai, wanda ya haɗa da hare-haren jiragen sama da dama da kuma dakarun musamman 200. Ya ce samaman wanda aka kai wajejen 11 ga watan Oktoba ya yi kace-kace da wurin atisaye mai faɗin kilomita 80 murabba'i daura da kan iyakar Pakistan daga kudu. Ana kyautata zaton wurin ya yi aƙalla shekara guda da kahuwa.
VOA.
Labaran duniyar kina aka saurara daga VOA Hausa. To madalla nan gaba a yau ake sa ran isar gawar murgaye sarkin Borgo Alhaji Halliru Dan Toro zuwa Najeriya inda gobe da safi za a yi masa sutura. Wakilin mu Mustafa Nasiru Batsare ya ce masu ta'aziyya sai kwarara suke zuwa cikin garin na Borgo.
Sarkin na Borgo Alhaji Halliru Dan Toro na uku dan shekaru 78 ya rasu a wani asibiti dake kasar Jamus da sanyin safiyar jiya Juma'a a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya. Tunda dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa dake yin ta'aziyya ga iyalan margayin. Sanarwar mai dauke da sanya hannun babban mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan kafofin yada labarai Ms. Dajide Orutusin ta ce rasuwar sarkin na Borgo wani babban rashi ne ga Najeriya musamman a daidai wannan lokaci da kasar ke bukatar irinsu. Margayi sarkin Borgo dai Alhaji Halliru Dan Toro shine shugaban karamar hukumar Borgo na farko sannan ya rike mukamin kwamishina a jihar Kwara a wancan lokaci da yankin Borgo ke cikin jihar Kwara. Haka zalika murgayi Alhaji Halliru Dan Toro tsohon sanata ne a majalisar dattawan Najeriya sannan tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wazirin Borgo Alhaji Nuhu Sa'adu Abdullahi ga abin da yake cewa game da rasuwar sarkin Borgo a hirar da nai da shi ta wayar salula. Da yammacin yau Asabar ne dai za a iso da gawar sarkin Borgo a nan gida Najeriya daga can kasar ta Jamus yayin da za a yi jana'izar sa da safiyar gobe Lahadi a fadar sa dake can garin Borgo. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Duniya mu bi ta asannu, to duniya mu bi ta asannu, duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta, duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta, to duniya mu bi ta asannu.
To Allah Ubangiji ji kansa da rahama. Gwamnan jihar Bauchi barista Yemi Abubakar ya ce gwamnatin sa ta cima daidaito da wani kamfanin kasar Rasha domin aikin binciken man fetur a cikin jihar.
Tun da farko kuwa sai da gwamnan ya batun bullo da haraji kan hakar ma'adinai a jihar Bauchi.
Akwai wata doka sabuwa mu da muka yi a jihar Bauchi. Doka ce akan hakan ma'adinai. Duk da tsarin mulki ya nuna cewa ba da lasin na hakar ma'adinai hakkin gwamnatin tarayyar Najeriya ne. To amma tun lokacin da aka zabe ni na tara masana ta wannan fanni da lauyoyi na ce musu dole mu ne mu samu hanyoyin da za a yi mu saka haraji akan wannan hidimar. To kuma Allah cikin ikonsa ya nuna mana mafita, mun samu hanyoyin da za mu iya saka haraji akan wannan aiki na ma'adinai kuma ana kaddamar da wannan doka nan da nan za mu fara shi.
Akan batun ma'adinan da kake batu, shugaban kasa ya ce za a ci gaba da wannan harka a shirin arewa maso gabas, sai dai ya kalubalanci gwamnati da ke wannan shirin. Me za ka ce akai?
Na zauna da wani gagarumin kamfanin haƙar mai da gas na duniya wanda kusan ya fi kowanne na ƙasar Rasha wanda ake kira Gazprom. Mun yarjejeniya bisa hanyoyin da za a yi mu bi mu tabbatar da inda waɗannan ma'adinai suke, a kuma yi nazarorin da za mu iya ɗauka. Sun kawo mun batun waɗansu rijiyoyi waɗanda dama suna nan. Akwai rijiyar da ake kiran ta a turanci OPL 809 wanda mafi yawan ƙasar na ƙasar na jihar Bauchi. Akwai mannan abin ne a arewacin Najeriya. Dalili shine man da aka samu a Niger, a iyakarmu da Niger aka samu wannan man. Shi kuma mai ruwa ne, saboda haka ba za ka ce kawai a ruwan nan yana gudu ne kawai a kasar Niger baya da shigo kasar ka ba dan baka tona baka gani man da aka samu a kasar Chadi a iyakar mu da kasar Chadi ne aka samu babu inda sai a ce man nan kawai yana zuwa kasar Chadi sai ya tsaya cik ba zai gangaro ya taho cikin kasar Nigeria ba mai yana nan kuma abinda Gazprom suka gaya mu shine abinda ake kira Benue trap akwai mai a kwance su sun sani sun dade da yin binciken su akwai mai a kwance a wannan wurin
to amma me yasa kake ganin da gwamnatocin da suka shude ba su mai da hankali ne wajen wannan aiki ba ko yanzu kun zo kenan za ku ga tabbatar da cewa an aiwatar da wannan shiri
a sun yi nasu daidai gurgurdan kokari saboda a yanzu nan da nake maka tadi akwai kamfani na musamman da jihohin arewa maso gabacin Najeriya guda shida nan suka kafa mai suna Nebbam wanda mun zo mun gaje shi ne su ne suka kafa shi
wishin me yasa ne kuka fi mai da hankali ga batun albarkatun man fetur a maimakon ayyukan noma duk da illan da ke tattare da hidimar man fetur
go aikin gona muna nan lokacin da na tafi kasar Czech na samu daman ganin wani machine din da ko mutumin da bai je makaranta ba yana iya amfani da shi saboda shi baya bukatar wani spanner ko screwdriver ko wani menene wajen daura shi da ka daura shi ya daidaita kawai clipping din su ake kuma machine din nan zaka zai baka huda machine din nan zaka hada shi da bucket din sa zai dauka maka kaya machine din nan zai baka wuta machine din nan zai maka ban ruwa shi kadan sa saboda haka ina dawowa na tare masana ta wannan fanni nace musu to ku zo ku zauna ni dai tunani na shine ina so zan kafa abinda ake kira a turance farm settlements guda uku a kowani mazabar dan majalisar dattawa dalili na nayin haka shine saboda mu jawo hankalin dimbin matasan mu muddin muna so matashi ya kama aikin gona dole ne mu kawo wuka ka bari da garmani da fartanya matashi ba zai shiga ba
Abdul Wahab Muhammad Nura Amurka daga Bauchi a Nigeria
shugaban kasa ka taimaka dan rasulullahi
dan Allah dan rasulullahi
a bangaren mail gada arewa ne mun ga masifa
arewa kan mun ga yawo da
yalla arewa du mun ga
yawo mun ga Amina baban Tali
a bangaren mail gada
wallahi baba da fikar
mu yan arewa
galan guda dan garba ya wuce 100 an san
mun bai shike nan jan sai a ce manan dila din mun je ga dila yace bullet market mun zo mu bullet market sai su ce a mata ta ne
ni ko
shin waya yake zaki
ya take ne dan garba
ba mana
kana dila taliba shi da dila ba mu da fetur ba mu da dila kaga
har to Allah ya kyauta gaida Abdul Wahab Muhammad ma sauraro ana tare ne da Sasha Hussein Amir Amurka a birnin Washington DC halin yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da kuka aika mana
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bani tarihin masarautar Ilori shin Fulani ke mulkarta ko Yarbawa mai tambaya Garba Sabiola Sa'idawa jihar Yoba Najeriya Assalamu alaikum gidan radio BOA Hausa mai albarka a ina yaren Hausa ya samo tushe kuma a wace ƙasa aka fi amfani da yaren na Hausa masu tambaya Shu'aibu gidan Madi Shu'aibu da Shu'aibu Abdullahi dan Gebe Sakkwato da Bala Muhammad Damban da Arabiyu Awwal da Muhammad Suleiman Tamsuwa dan Niger to bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin Ilori idan masu tambayar na saurare to an dace masanin tarihin nan na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala zai baku ansa
Ilorin kalma ce ta Yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana akai. Abinda take nufi shine wasa makami ko wasa takobi. Su Yarbawa suna da wani abinda suka dogara da shi ko suka kafa akai cewa idan za su je yaki lokacin suna karkashin daular Oyo ka san an yi dauloli a baya masu yawa. So idan mutanen da ke karkashin daular Oyo za su je yaki suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin Ilorin. Wannan dutse ana kiransa Okuta Ilorin. Babban dutse ne wanda anan ne suke watsa takubansu sannan su tafi yaƙi, saboda idan sun watsa takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaƙi. Shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira Idi Ape. Wasu sun mai da shi wurin zamansu na dindindin, saboda sun canfa cewa tun lokacin da wannan al'ada ta kafu ga jama'ar yankin Ilorin ba a taɓa cin su da yaƙi ba. Saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihinsu da ya gabata a baya. Manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi, in an masa kuɗi zai iya kaiwa kamar dala miliyan 5. Aka takaitan takaitawa kenan bisa abin da ya shafi kalmar Ilorin. To, idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na Ilorin yanki ne da yake kasar Yarbawa. Kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847 da mutum 582. Sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu, wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya. Sannan yanki ne wanda Yarbawa suka kafa. Sannan a shekara ta 1450 wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi. Tun shekara ta 1450 wannan yanki yake da dimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji, sannan kuma suke yin duk abin da suke yi don neman sa'a da kuma cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta 1897 lokacin da Turawan mulkin Malaka suka zo, sai ya zamanto akwai wani kamfani da Turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a, wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na Royal Niger Company a shekara ta 1897. Sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin Najeriya a shekara ta 1900 cif-cif a wannan yanki. Amma idan aka duba baya bisa tarihi, za ga cewa Yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko, kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su Fulani da Hausawa da sauran ƙabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban. Sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi yaƙuƙa. Kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan ƙungiya tana ƙoƙarin faɗa ma wancan yanki da yaƙi. Wanda suka fi wani ƙarfi suke murƙushe, wasu ƙwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki. Da ƙarni na 19 ya shiga a lokacin jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo. Saboda an yi jihadin shekara ta 1804, sannan yaƙin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda Shehu ya ba matuta. To wannan gari na Ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo a cikinsa. Duk da cewa Shehu Dan Fodiyo ya rasu shekara ta 1817, sannan wannan yanki ya dawo ƙarƙashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaƙi, wato Fulani kenan. A wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami Dan Salihi wanda ake kira da Alimi, shi ne ya jagoranci yaƙin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, tsantsa zalla ya koma hannun Fulani.
Sai kuma ansar tambaya kan tushen harshen Hausa da kuma inda aka fi amfani da shi. Idan masu tambayar na kusa, to ga Profesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayar ta Kano, wanda a yanzu hakan nan yake ziyara kuma da bincike a nan Amurka, zai ba ku ansa.
To, magana ta gaskiya shi ne ba wanda zai buɗe baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zamansu a wurin ko kuma yadda rayuwarsu take da kuma yadda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani guri. kamar mutale mutanen Ingila ai asalin su daga Jamus suke, amma mu ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin Hausawa ko ga asalin yaran Hausawa, ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaran, a'a har yanzu bincike bai kai mu inda zamu zo mu samu wani abu a bunne ko a boye ko a rubuce da zai ba mu karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawan ba. Abinda muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne, misali akwai hasashen cewa harshen Hausa ya samu asali ne daga Habasha, ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da Hausawa suke yi wanda ya kwatantace ne da irin mutanen Habashan. Dai daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana. To wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin Hausawa da Habashan, wanda kila ko daga can suka fito. Sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai Habashan shine takamaimai abin da ya shafi Kano. An ce dai daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba, suka karfafa ta sunan shi Dala. Wannan tirin ga Dala daga sunan shi aka samu. To ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito. Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajen Ethiopia, Eritrea. Duk dai wannan Habashan ne. To amma ai da yazo ya tarar da mutane a wurin. Ba wai shine yazo ya kafa alƙaryar Kano ba, a'a zuwa yayi ana cewa ka karfa ne zai dauki giwa a kafadarsa zai kaza zai kaza, kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen Habasha su yi kusurwa guda hudu, su yi masallaci, su yi idi, saboda duk wannan dangantakar mutanen Habasha da kasashen Laraba, Hijaz, takamaimai Makka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi. Hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin Misra akwai wani fir'auna ana kiransa Hausal. To ana ganin cewa wannan Hausal din da mutanansa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa akai ko ma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya yi ta tafiya da shi da mutanansa. To of course shi ya rasu, mutanen nasa suna nan, akai ta tafiya akai ta murgina karni 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 har suka gangaro suka zo wajejen Daura. Anan suka kafa sansaninsu kuma suka zamansu, saboda haka ana ganin cewa daga Misra jama'ar Hausal su suka taho. To kamar da naga maka duk waɗannan hasashe ne, babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a Misra din akwai masu yin Hausa yadda muka santa. Amma kuma Hausa ma yadda muka santa yanzu ta bambanta da Hausan da ake ta shekara 100. Ita kuma ta bambanta da Hausan da ake yin ta shekara 200. Saboda cakudodoniya da ake da mutane da kuma yarazaki da ara'ara da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canja alƙiblar din Hausawa. Yanzu Hausar ƴan boko ma daban take da Hausar wanda ba ƴan boko ba. Wanda Hausa ce. Saboda haka za a ɗauki lokaci matuƙa kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar, abinda kawai ake da shi kamar da ga muka hasashe ne. Kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar da wannan shi baya jidan da ake magana wanda da yawa mu ba mu yadda ma akwai shi ba, shi ma ba wai shi ya kafa ƙasar Hausa ba, zuwa yayi ya tarar da mutane, ya tarar da sarauniya tana mulkin ta kuma shekara da shekaru, ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wanzu wanda suke mulki da yawa a kanta. To amma sai ka ga wayansu malaman tarihi na Turawa suna nan suna son su nuna cewa Bayaji da kamar shine asalin Hausawa, ba shine asalin Hausawa ba, babu ma wani Bayaji da, saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi Daurama garin Bagadad da bai isa ce zai turo wani mutum ya to hatun daga Bagadad har wai Borno daga Borno kuma yazo Daura ya ce zai abin nan ba, kauyen kauye ne, kauyen na Tsatsallawa. Saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya taho daga wani guri ya gangaro.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na waɗannan tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abdullah Uba Adamu da Dr. Salisu Bala da suka ba mu ansoshin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To ma da lagida Ibrahim, da wannan kuma muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci, saboda ba za mu samu damar kawo muku takardun labarai ba sai zuwa dare da misalin karfe 9:30 da Allah kuma za ku ji mu dauki wasu shirye-shiryen. Ibrahim Alfahamid ne a madadin saura boka aiki ke cewar mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.